da 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 da. I've got this friend, I'm sure you have one too. In the moment that you log online, they message you. But let there be delay in the reply you make. They'll type a single question mark and log off, poof. I see this name upon my list. I am not completely sure who this person is. Profile image not so clear. Groups and pics all disappeared. I hover over a move, but never seem to make it click. A friend list is a funny place where names come. A thing, bing, bing, but makes up for lack of words, bing, bing, by endless TPing. Bing, bing, bing. In those moments so private and intimate, you thought you clicked ignore, but just missed it. You land nude in the middle of a club. Oh, F you. A friend list is a comedy of ghosts and crushes and old memories. Some say be a be and never come back to me. The ones in a group chat clearly still alive. That one's been offline since 2005. And somehow, they're all still family. A friend list is a funny space with alts and lovers we can't replace. Some we muted, some we lost, some pretended to be away. We play da 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 da